بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أمان بركة سادوا وأن يمتنا رانا جمعة ودشيني 24 ga watan Rajab shekara ta 1446 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina, kuma shi yazo daidai da 24 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya. Mu hada wannan masallaci mai albarka insha Allah domin ci gaba da karatun da muka saba yi sati sati rana mai kaman tawo juma'a a cikin wannan littafi mai albarka mai suna wato al-akhdari wanda aka fi sanin sa da ahalari. Wannan shine darasin mu na 28 a cikin jerin darussa da muka fara yi a cikin littafin. A darasin da ya gabata, darasi na 27, mun karkare fasalin da malam ya ajiye masa suna da faslun fi shurutis sala, mun gama da shi mun kai karshe. A yau kenan za mu tashi sabon fasali wanda malam ya yi masa suna da faslun fi fara'idis sala, fasalin da ke magana akan farillan sallah. Za mu shiga cikin karatun kai tsaye. Ga wanda suke da littafi a hannunsu, da ga shine shafi na 35, shafi na 35. Malam yace faslun fi fara'idis sala, fasalin da ke magana akan abun da ya shafi farillan sallah. Ya fara da tambaya al'adal yadda littafin yake, tambaya da kuma bada amsa. To ga tambayan, yace kan fara'idus sala, nawa ne farillan sallah? A wajen bada amsa yace fara'idus salati 14 fariḍatan, farillan sallah guda 14 ne. To sai fara lissafin su. To amma gabanin shiga cikin lissafin, ya jama'a, idan aka ce farilla, ko da kishi ya kawo shi da sigan jam'i fara'id, wadda wannan kalma jam'i ne, mufradin sa shine al-fardu. To menene ma'anar al-fardu, farilla? Malaman Larabci suna cewa idan aka ce al-fardu, huwa juz'ul ibadati allati talabaha ash-shari' bi haythu la tatahaqqaqu illa bihi, shine wani yanki na ibada wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi mai yin wannan ibadan ya aikata wannan abun ta yadda ibadan nasa ba za ta cika ba, ba za ta tabbata ba sai ya aikata wannan abun a cikin ibadan nasa. To da haka duk abun da ya zama farilla a cikin ibada, to wajibi ne duk wanda zai yi irin wannan kalan ibadan sai ya yi wannan farillan, sawa'un guda ɗaya ne shi, ko biyu ne, ko uku ne, ko goma ne, ko 20 ne. Don haka in aka kira shi da sunan farilla, ma'ana dole wannan abun a matsayin yanki ne na wannan ibadan, ibadan ba za ta cika ba sai da wannan abun. Ina fata an gane. Dangane da abun da ya shafi sallah, kamar yadda ma a kansa muke bayani, akwai farillan sallah ta yadda duk wanda bai aikata farillan sallah ba, ko ya aikata wasu ya bar wasu, zai zama sallansa ba ta cika ba, kenan ba ta amsa sunan sallah ba. Azumi yana da irin farillansa. Duk wanda ya zo azumi bai aikata farillan azumi ba, azumin sa rusasshiya ce, ba ta da lada, ba ta zama azumi ba. Duk wanda ya zo aikin haji, akwai rukunai da farillan aikin haji. Duk wanda bai zo da su, bai aikata waɗannan farillan ba, to aikin hajinsa bai zama aikin haji ba. Haka nan ita ma zakka tana da irin nata farillan. Duk wanda bai zo da su ba, bai cika su ba, to dai zama kenan wannan ibadan nasa ba ta karɓo ba, ba ta amsa sunan wannan ibadan da yake nufin yi ba. Dangane da abun da ya shafi sallah, idan aka ce farilla ko farillai na sallah, ma'anarsa shine idza turikat la tanjabiru bisujudin, shine sanda ya zama mutun ya bar daya daga cikin farillai to sujada ba zai gyara masa ba ina nufin sujadar rafkanuwa sawa'un qabli ko ba'di farilla in dai mutun ya manta shi ko ya bar shi to lalle shi sujada bai gyara shi sai dai raka'an ta rushe ya zama wato ka wurgar da wannan raka'an a cikin jerin raka'o'in da kake yi na sallanka watakila sallan magriba ce mai raka'a uku to in har ya zama ka bar farilla a cikin ɗaya daga raka'o'in sallan magriba kuma ka gane haka kana cikin sallan ko aka tuna maka aka ganar da kai to a lokacin sallan magriban ka zaka zama mai raka'a hudu saboda dole kai wurgi da ita wannan raka'an da aka samu rashin yin farilla a cikin ta wannan shine abu na farko idan aka ce wannan abu farilla ne a sallah sujada bai gyara shi idan aka bar shi da kuskure ko da mantuwa balantana kuma a ce da gangan sannan kuma wata batulus salatu bi tarkiha amdan sannan sallan ta kan kasance ta ruguje gaba daya ba iya raka'an shi kadai ba idan mutun ya bar wata wani farilla a ɗaya daga cikin rako'insa da gangan yana sane ba mantuwa ba ba rashin sani ba kawai ya kiyin wani abu da sunan farilla wanda shi farilla ne a sallah ya mutun bai yi ba kuma yana sane to wannan sallar nasa babu ita ta tashi aiki bata zama sallah ba saboda haka wannan shine bayani akan abin da ya shafi farilla gabanin shiga cikin karaton sai dai wani ƙarin bayani kuma du har yanzu shine malaman fiqhu sun yi sabani dangane da lafazin farilla ko rukuni ko wajibi abin da yasa na kawo wannan a sunan tafan da aka cewa an ce arkanus sala rukunnan sallah wasu kuma suna amfani da kalman fara'idus sala kamar yadda shi malam mai littafi Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari ya kawo fara'id ya amfani da shi farillai wasu kuma suna amfani da wajibatus sala sai su ce wajiban sallah to waɗannan lafazan shin ma'anar su ɗaya ne ko kuma akwai inda suke da bambanci tunda da aka samu cewa abu ɗaya ne za a jero amma sai ga wani ya bashi addressing farillai wannan kuma sai ya bashi addressing arkan ma'ana rukunnai wancan kuma ya bashi addressing wajibat ma'ana wajibai saboda haka me ma'anan wannan akwai bambanci ne to da farko mu gane cewa istilahi ne na malamai kowa da yadda yake daukan abun amma dai magana mafi inganci jumhurin malamai sun tafi zuwa ga cewa waɗannan lafuza guda uku ko dai rukunu ko fardu ko wajib duka abu ne guda ɗaya wanda ma'anansa ɗaya ne ba bambanci kullu ha bi ma'nan duka ma'anansu ɗaya ne idan ka ce farilla shine dai rukunin in ka ce rukuni shine dai wajibin ba bambanci da haka kowane malami yana da daman ya ɗauki irin lafazin da ya ga dama amma dai duka suna bayuwa zuwa ga ma'ana guda ɗaya ne لكن بعض أهل العلم يستعملون الفرض فيما قامت الأدلة القوية على وجوبه سيدة وسيدة كسكين مالمي سنة أمبايدة لفزن الفرض أتي وانا أبن فرلاني قوانا نا أبا بن فرلاني شكين أبن دي زما hujjan su yana da ƙarfi wajen wajabta abun hujjan na da ƙarfi matuƙa to sai su amfani da kalman farilla sai su bar maganan kalman wajibi don haka kenan a bisa ga wannan fahimtar sai ya zama wato shi kalman farilla yafi ƙarfi akan kalman wajabci don haka idan aka ce abu kaza farilla ne wato an kure kenan ta yadda an kai maki 100 amma idan aka ce abu wajibi ne ta yi wa ya 80 ko 90 yana da shi ma dole ne ayi amma kuma bai kai wancan karfi ba wa makanat adillatuhu adaf yusammunahu wajiban shi ko wanda dalilansa basu kasance masu karfi kaman wancan ba suna da dan rauni sai a ce masa wajibi shi ma dai dole ne kai amma kuma bai kai wancan karfi ba ala ayi halin cewa waɗannan kalmomi guda uku ko kace fara'idu ko kace arkanu ko kace wajibatu duka ma'anansu guda ne sai dai wani lokaci wani ma'anan yakan fi wani karfafa a cikin wato lafazi din wannan shine bayani akan abin da ya shafi shi kalman farilla din to mu shiga cikin karatun ya ce mana guda 14 ne na daya niyyatu salatil muayyana abu na farko na farilla a sallah shine mutun yayi niyan sallan da zai yi din ita ayyanan niyan sallan da mutun zai yi ta a lokacin dole ya kudura niyan yin ta a cikin zuciyarsa cewa sallah kaza zai yi abu na biyu wa takbiratul ihram dole ne idan mutun yayi niyya sai kuma kabbaran harama ya biyo baya sai ya ce Allahu akbar ya shiga sallah kenan wannan kabbaran ita da ta haramta masa duk wasu abubuwan da ya haramta mai sallah ya aikata ko magana ko ci ko sha ko dai duk wani motsi motsi da duk wani abun da baya cikin jinsin sallah na uku wal qiyamu laha ita wannan kabbaran haraman dole sai an tsayu a tsaye ake so a yi ta kana kabbaran haraman a tsaye ake so ka tsaya char shi ma farilla ne daga cikin farillan sallah sai kuma na hudu wal fatiha wato shine karatun fatiha bayan mutun yayi kabbaran harama to abun da zai biyo baya kuma shine karatun fatiha farilla ne wal qiyamu laha sannan kuma ita ma fatiha ya kasance a tsaye za a yi ta ga wanda yake da ikon tsayuwan in ya zama sallar a tsaye za a yi to wajibi ne a karanta fatiha ana tsaye shi ma farilla ne na shida war ruku'u sai kuma dukawa da kama gwiwa shine ruku'u ai mutum ya yi ruku'u a sallah wannan farilla ne da mutum zai yi wani sallah ko wata raka'a ya zama bai yi ruku'u a cikin ta ba to wannan raka'an babu ita ta tashi aiki in bisa kuskure ne in kuma da gangan ne to sallarsa ta rushe ma gaba ɗaya sai an sake wata na bakwai warrafu minhu sannan dagowa daga ruku'un da aka yi idan mutum ya yi din ba zai zauna bane har karshen sallarsa a zai dago bayan ya faɗi abin da ake faɗa a ruku'u to shi ma dagowan kansa ma'ana farilla ne ba daga ruku'u kawai mutum ya zarce ya tafi sujada ba sai ya dago wasujudu alal jabha sannan kuma sujada mutum ya dora goshinsa a ƙasa wannan shi ma farilla ne daga cikin farillan sallah da mutum zai yi wata sallah ya manta bai yi sujada ba to wannan raka'an ta tashi a aiki in ko da gangan ne to ya rusa sallarsa gaba daya na tara warrafu minhu dagowa daga sujada bayan mutum ya yi sujada din zai dago ya yi zama tsakanin sujada guda biyu sannan sai ya koma zuwa ga sujada na biyu din na goma wal i'tidalu ma'ana daidaituwa mutum ya zama kowane gaba na sallarsa idan ya yi to ya tabbatar cewa kowane gaba a jikinsa ya koma yadda yake shi ne ake ce masa i'tidal sai kuma na goma sha ɗaya at-tuma'ninatu ma'ana nutsuwa bayan kowane gaba ya koma to ya zama ka tara hankali ka nutsu ka faɗi abin da ake faɗa ka ba da ɗan lokaci ka faɗi me ake faɗa a wannan gaba ɗin shi ma farilla ne sai na goma sha biyu wattartibu bainal fara'id jeranta tsakanin farillai ma'ana daga kabbaran harama bayan mutum yayi niyya sai karatun fatiha sai sura sai ruku'u sai kaza ba wai daga farawa kuma kana kabbaran harama ka tafi tahiyya ba a kai baibai kai gaba da baya kenan don haka dole a jeranta daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza irin yadda annabi ya karantar sallallahu alaihi wasallam na 13 na kusa da karshe wassalamu sannan mutum yayi sallama na fita daga sallah kenan ta hanyar wannan sallamar ne duk abun da da ya haramta maka kana sallah to a lokacin ya halatta kai watakila kana so zaka ci abinci ko ka sha ruwa ko kai wani magana to a lokacin ya halatta da zaran kai assalamu alaikum wa rahmatullah sai na karshe wajlusuhu alladhi yuqarinuhu da kuma zaman shi tahiyyan wato wanda sai an yi wannan zaman ne kafin sallama yake biyowa baya don haka mutum ba zai yi sallama a tsaye ba a zaune ake sallama to wannan zaman domin yin sallama ya zama sallaman ka na fita daga sallah a zaune ka yi shi shi ma farilla ne daga cikin farillan sallah guda 14 to waɗannan su ne farillai ɗin kamar yadda malam ya jero mana ya ambato mana su da mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu ji me dalilansu mu ji ina ne madogaran malam a Qur'ani da kuma hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mu dawo na farko shine an-niyyatu ko niyyatu as-salatil mu'ayyanati yin niyyan sallan da ita za a yi a lokacin wajibi ne mutum yayi niyya saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innamal a'malu binniyyati wa innamal likulli imrin ma nawa kowane mutum wato kowane aiki yana tare da niyoyinsa a wani lafazi bin niyyati da ifradi ma'ana kowane aiki yana tare da niyyarsa sai ya kawo shi da abu daya wa innamal likulli imrin ma nawa kuma kowane mutum yana samun lada ne gurgurdan niyyarsa da haka Allah yake hukunta shi don haka kenan duk ibadan da mutum zai dole yayi niyyin wannan ibadan ya sa a ransa cewa wannan ibada kaza zai yi wannan niyyan wajiba ce to tambaya anan a wani lokaci ne ake yin niyyan yin sallah tun lokacin da mutum ya dau buta zai yi alola ko lokacin da ya shiga bayan gida ya fito bayan ya yi alola kenan ko sai ya shigo masallaci ko sai da ai kabbaran harama za mu ji jawabi malamai bisa ittifakin su bisa ittifakin mazhabobi guda hudu jumhur kenan malikiya Hanafiya, Hanabila duka sun ittifaki akan cewa wato ya wajaba mutun ya gabatar da niyyar yin sallan da zai yi gabanin yin kabbaran harama. Ma'ana ka ji a ranka wannan sallah kaza zaka yi, sannan sai kabbaran harama ya biyo baya. Kenan mutum ba zai yi niyan a lokacin da yake kabbaran harama ba, sannan ba wai sai kai kabbaran haraman ne zaka yi niyan wata sallah zaka yi ba. Don haka niyan ka dole ya gabaci kabbaran haraman ka, amma ya zama bi zamanin yasirin da dan takaitaccen lokaci tsakanin su babu yawa. Kai niyan a zuciyanka tana nan a ranka, sannan kuma ya kai kabbaran harama ba tare da jimawa ba. Wannan shine yadda ake niyya kuma lokacin ta kenan a bisa ga jumhurin malamai ra'ayin su kenan, Malikiya, Hanafiya da kuma Hanabila. Sai dai da ku ji ba ambaci mazhaba ɗaya ba, ita ce Shafi'iyya. To sai mazhaban Shafi'iyya suna cewa la budda min an takuna niyyatu muqaranatan li takbiratul ihram, babu makawa, dole ne su a fahimtar su niyyan sallan da mutum zai yi ta zama tana hada ne da kabbaran harama. A lokacin da aka ce Allahu akbar, a lokacin zaka kulla niyyan sallan da zaka yi, azhar ne ko la'asar ko magriba ko isha ko asuba ko ma watakila sallan nafila ne ko sallan gawa ne, don haka a lokacin da kake kabbaran harama, kabbaran shiga sallan, a lokacin niyya take kulluwa. Bi haythu law faraga min takbiratul ihram bidun niyya, ta yadda da mutum zai yi kuskure ya zama bai yi niyya ba gabanin yayi kabbaran harama, sai ya zama har sai da yayi kabbaran harama sannan yake yin niyyan, batalat salatuhu, suka ce sallarsa ta bace domin ya riga ya yi niyyan ba gurbinta ba, daga baya yake niyyan bayan kuma ya riga ya shiga ibada. Saboda haka jama'a, lallai kowace ibada ana yin mata niyya ne gabanin shiga cikinta. Shi ko sallah mabudinsa shine kabbaran harama, kun ga shine mashigansa kenan. Don haka kenan zaka yi niyya ne gabanin kabbaran haraman, sannan sai ka shiga sallah. Wannan maganan yafi karfi ko shakka babu, amma ra'ayin mazhaban Shafi'iyya zai yi aiki ta yadda idan mutum yayi kuskuren bai yi ba ko mantuwa, to sai ya zama a lokacin da yake kabbaran harama ne niyyar ta zo masa, to a lokacin niyyarsa ta yi daidai ya ci gaba da sallah, ba sai ya fasa ya zo ya yi niyya kafin ya zo ya kabbaran harama ba. Inda kawai mutum zai zama ya samu matsala shine ya zama bai yi niyyan ba har sai kammala, har sai bayan kammala kabbaran harama, to nan kan dole ya hakura da sallan sai ya zo ya kabbaran harama, domin ya bar abin da yake na wajibi, ya bar gurbin da ya kamata a yi niyya bai yi ba, har lokacin ya wuce ya makara sai daga baya yake yi. To karkashin maganar niyyan nan ya jama'a, akwai abubuwa da zamu dan kalla. Na farko, a matsayin ka na liman dole ka yi niyyan cewa kana sallah jama'a suna bin ka a baya. Wannan niyyan zai taimaka maka ta yadda idan kana sallan akwai wasu abubuwan da dole ba zai daidai da in kai ma mu bane ko kuma kai kadai kake yi. Misali, a yayin da mutum yake sallah akwai kabbarorin da zai wadace mustakbiratul intiqal, ma'ana kabbaran canza giya daga wannan gaban sallan zuwa wancan. Ba idan mutum ya gama karatun sura zai yi kabbara ya tafi ruku'u ba, in ya gama ruku'u ya dago zai yi sami Allahu liman hamida, an zai tafi sujada zai yi kabbara, to kaga wannan kabbarorin inda kai kadai ne ya zai faru, sai ya zama daidai bukata zaka yi shi. Amma in kana jagoranta mutane kaga dole ka daga sauti ta yadda wanda suke bayan ka dole su ainihin saurari me kake yi. Haka shi ma wanda yake mamu shi ma dole ne yayi niyyar cewa yana bin liman ne, domin in kana bin liman akwai su hukunce hukunce da kuma in kai kadai kake sallah wato zai zama sun sha bamban kenan. Ta yadda idan kana bin liman, wato liman yana karatu ba zai zama kai ma kana yin karatu ba, dole ka yi shiru ka saurare shi. An fahimta? Sannan kuma baraka riƙa yin kabbarori da ƙarfi irin yadda liman yake yi ba, domin kai ba buƙatar sai ka jiyar da wani, in dai ba wai buƙatar jiyar wannan ya taso, wanda kuma ba akan duk mamuni ake ɗora ba, mutum ɗaya ne wanda zai isar da murya wa wanda ba sa sauraro. Don haka kenan wasu malamai sun wajabta akan cewa dole liman ya sa niyyan limanci yake yi, dole mamu su sa niyyan bin sallah suke yi, amma kuma ba wajibi ba ne, kai dai yana da kyau. Abu na biyu shi ne, a iya samun bambanci tsakanin niyyan liman da niyyan mamunsa. Watakila ya zama liman niyyarsa sallan la'asa, sai ya zama wani daga cikin mamun shi kuma bai yi azhar ba ya makara, sai ya zo ya samu ana la'asar shi kuma ya shiga da niyyan yin azhar, to wannan daidai ne kuma ba laifi ba ne ba. Don haka kun ga an samu sabani tsakanin jagora da wanda ake jagoranta, wannan sallan azhar yake, wannan kuma sallan al'asar yake, to babu wani laifi ba illa a cikin sa, ba dole ne sai an hadu a niyya ba, ba dole bane ba, domin kowa Allah yana hukunta shi da menene niyyansa. Saboda haka a iya samun bambanci tsakanin niyyar liman da kuma niyyar mamunsa, ya zama shi sallah kaza yake so, kuma sallah wata daban suke ba wanda shi yake yi ba. Abu na uku shine lalle wanda ya kasance mazaunin gida dole ya niyya a ransa cewa zai cika sallah ne, kun ga kenan shi ba zai kasar ba. Kamar mu ƴan gari yanzu anan, in dai babarin garin mu kai muka je wani guba, duk sallan da zamu yi ba mu tunanin mu yi shiraka'a biyu kawai mu tafi. Amma wanda yake matafi shi zai sa a ransa cewa lalle raka'a biyu zai yi, amma fa sharadi in ba zai bi masu cika sallah ba. Shi ma matafi idan zai bi wanda suke cika sallah ɗan gida, shi ma fa dole ya cika. Amma in shi kadai ne ko su ya su ne matafiya, wannan da su yi sallan su bisa kasaru, wannan shine abin da ya kamata. Don haka dole ya zama akwai wannan niyya din na cewa cika sallah zan yi ko kuma a'a kasaru zan yi. Abu na hudu shine niyyatul adai awil qada, mutum dole ya niyyan cin wannan sallan da yake din a matsayin biyan bashi yake yi, lokacin ta ya wuce kari over ce ko kuma a'a lokacin ta adai yake yi. Don haka wannan yana da muhimmanci. Sannan abu wanda yake na karshe shine shi wannan niyya din ba a furta shi, a zuciya ne kawai ake yi, domin suna cewa niyya shine azaman zuciya, ka ji a ranka ka yi azama za ka yi abu kaza, wannan azama din shine niyya din, ba bukatar sai ka zo ka ce nawaitu kaza kaza kaza, a in ka sa a ranka kawai za ka yi shikenan magana ya kare. Kuma shi niyya ba lalle ya zama sai iya lokacin kafarar haramun ba, za ka yi dauko niyyanka, amma dai ana so ka rika jaddadawa kana ji a ranka abin da zuwa maka a kwakwalwanka har zuwa lokacin da za ka yi shi wannan kabbaran haraman. Domin ya yi bayan da za a yi mutum ya tashi ya ɗau buta ya shiga bayan gida ya yi alwala bai san ma wata sallah zai yi ba, wannan abu ne wanda zai wahala. Kun ga kenan in ka san sallan da za ka yi har kake mata alwala yanzu, to ai ka gani ya samu. To ana so wannan niyyar ka ci gaba da jaddada ta, tana zuwa maka a rai, ta zauna a zuciyanka har zuwa lokacin da za ka yi kabbaran haraman, to wannan shine niyya ta samu kenan, kuma ka yi abin da ya kamata. To mu tsallake mu tafi da gudu. Na biyu da malam ya kawo daga cikin farillai shine takbiratul ihram, kabbaran harama. Wannan kabbara na harama shi ma wajibi ne. Me dalili shine? Saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da Abu Dawud ya rawaita, da kuma al-Imam Ahmad ibn Hanbal imamu ahli sunna wal jamaa shi ma ya kawo shi a cikin al-Musnad. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa miftahus salati at-tuhur, mabudin sallah shine tsarki. Don haka abin da yake halatta mutum yayi sallah ya zama yana da tsarki, ka tsarkake jikinka ma'ana kai alula, wannan shine daga lokacin ka shirya ka shimfida daman yin sallah kenan. Don haka mabudin sallah shine tsarki, alula kenan. Wata harimu hat takbir, abin da yake haramta duk wani abu kuma shine kabbara harama. Kun ga kenan a wannan hadisin nassi ya nuna cewa lallai kabbaran harama shine mafarin sallah kuma wajibi ne. Wata halilu hat taslim, sannan abin da yake halatta maka abin da da ya zama haramun gare ka a cikin sallah shine yin sallama. Da zaran kai sallama to duk abin da ba a yadda kai ba yanzu ka yin abinka ka fita daga sallan kenan. To kun ga kenan wannan shine hujja akan cewa kabbaran harama a sallah wajibi ne, mai yin sallah sai yayi shi. To me lafazin kabbaran harama? Shine dai lafazin nan sananne da muka sani, Allahu akbar. Wannan shine lafazin da ya kamata sadda mutum zai kabbara harama ya fade shi. To akwai sharuɗan shi wannan kabbara din. Sharadi na farko da malamai suka ambata, an takuna bi lughatil arabiyya, wajibi ne ka faɗi kalman da yaren larabci, Allahu akbar. Ai kun ji ba Hausa bane, to ba daidai bane ba wani mai yare ya zo ya faɗi abin da yarensa dan ganin cewa ya san fassara. Ma'anar Allahu akbar, Allah shi ne mafi girma. Kaga mu Hausa ba zamu zo zamu yi sallah mu ce Allah mafi girma sai mu kama hannu ba. In kai haka ba kai kabbaran harama ba. Don haka dole ya zama da harshen larabci za a faɗa Allahu akbar. Na biyu, mura'atu lafzi hal mashru, wajibi ne idan za a faɗa ya zama a kula da lafazin da annabi ya shar'anta Allahu akbar. Kar a kawo wani lafazin da yake da irin ma'anan wannan lafazin. Kun san a yare za ka iya samun abu ɗaya ne amma yana da ma'anoni da yawa ko sunaye da yawa. To a ƙa'idar shari'a idan Allah ya ba da lafazi to a kansa ake tsayawa, ba za ka kawo wani ba ko da synonym ne, ma'ana daidai yake da wanda Allah ɗin ya kawo. Yanzu a misali, Allahu akbar ba mun ce Allah mafi girma ba, to zaka cewa Allahu a'azamu, duk ma'ana ɗaya ne Allah mafi girma. Allahu ajal, Allah shine mafi girma, duk wannan ma'anar zai dauka na cewa mafi girma. Amma Allah bai yadda ka zo sallah ka ce Allahu a'azam ko Allahu ajal da makamantan lafuza irin wannan ba. Allahu akbar din nan shine lafazin da dole da shi zai amfani kar a kawo wani sauyin sa. An fahimta? Na uku, an yi ace biha wa huwa qa'imun in kana qadiran, shine mutun yayi wannan lafazin na Allahu akbar kabbaran harama a lokacin yana tsaye, in yana da iko, ma'ana in daman sallan da zai yi a tsaye zai yi, to dole ya zama a tsaye zai kabbaran harama, kar ya zo yana kabbaran harama kuma yana tafiya ruku'u. Wannan mun sha fada yana faruwa sadda mutane suka zo suka samu liman yayi ruku'u saboda kwadayin riskan wannan raka'an kar ta tsere ya mutun sai ga yayi kabbara, hika rasa nawanne ne, shin kabbaran harama yayi ko na tafiya ruku'u? To dai abin da ya zama wajibi a kiyaye shine, in dai kabbaran harama ne dole mutun yayi shi yana tsaye char Allahu akbar kafin ka cigaba da wani aiki a sallah. Don haka wannan alqiyamu lahadin wajibi ne na kabbaran harama, dole ka yi ta a tsaye. Allahumma sai in ya kasance a zaune da kai sallar ta, wannan kuma ba dora maka sai lalle a tsaye din ba, shi din ma kuma zai fi kyau ko da a zaune za ka yi. In dai kana iya tsayuwan, watakila tsayuwan ne zai halar da kai a sallar daga baya ka zauna, to sai ka yi kabbaran haraman sai ka samu ka zauna. Amma in zama rashin lafiya ba ma zai bar ka iya miƙewa ba, to shikenan a zaunen ka za ka yi ko a kwancanka za ka yi kabbaran ka na harama, ba buƙatar a ce sai an miƙar da kai an tattare ka an tsaye da kai kafin ka yi kabbaran harama. Sai kuma abu na hudu akan maganan da ya kabbaran harama, an ta kona khaliyatan min al-lahan, dole ne a tsarkake kabbaran harama daga duk wani lahani ko bata kalman, a tsarkake ta daga bata shi. Ta yaya kenan? Shine kar mutun ya zo ya ce Allahu akbar, akwai wanda suke yi, in ka ce akbar me ma'anar akbar shine babban ganga, kaga ai karshen zagi kenan wa Allah. Da haka dole a kiyaye lafazin Allahu akbar, a daura kafun sannan ba'un ba a jansa, bai da madda, akbar ba akbar ba, an fahimta? Sannan kuma ko mutum ya ce Allahu akbar a yamakon a sai ya ce wa akbar kenan, ko mutum ya yi kari ma ya ce wallahu akbar a farko sai ya ce wa wallahu akbar, wannan duka ba daidai ba ne, duk lahani ake kiransa, ma'ana bata lafazin ne, dole a tsarkake shi ya zama kalman nan dai na kabbara mutum ya iya shi a matsayinsa na musulmi, Allahu akbar kenan magana ya kare. Sai kuma abu na biyar shine an yusma'a ko an yusmi'a biha nafsahu, wato dole mutum idan ya tashi yin kabbaran harama ana so ya dan fitar da shi a fili ta yadda ko shi kadai ya ji sautinsa, ko da na kusa da shi bai ji ba. Shi kabbaran harama ba a yin sa a zuciya ko kuma ba tare da sauti ba, dole sauti ya dan fita saboda a gane cewa fa yanzu ka fara sallah. In ma akwai wani kusa da kai ya dan ji Allahu akbar ɗinka ya san cewa yanzu ka shiga sallah, in ma wani tadi yake maka yanzu dole kaga ya daidai dakata. Amma in kai shi a ranka kawai sai dai yana tadin sai je ga ka kama hannu ka, to da haka kabbaran harama kamar yanda sallama na fita a sallah ake so a bayyana shi assalamu alaikum wa rahmatullahi, haka ake so kabbaran harama ya zama a bayyana shi, amma kar ya zama da ƙara da yawa don Allah. Da yawa wasu ba su gane wannan karatun, sai zama idan mutum ya zo sallah ya samu mutane ana cike a masallaci saboda an ce a bayyana kabbaran harama, sai ka jaya da karfi har ma ya rudo su sa'a liman ne ya ruku, haka yana faruwa da yawa. To saboda haka sai a kula, ba wai sai ka daga sauti da yawa ba, ka dan ji yadda kai ga ko na kusa da kai, shikenan magana ya kare dan a san cewa lalle yanzu dai ka shiga sallah. Don haka duk wanda ya zama ya boye kabbaransa na harama bai bayyana ta ba, to wannan akwai matsala a kabbaransa na harama bata cika ba. Ballantana kuma uwa uba ya zama mutum ya yi kabbaran wato a cikin ransa ko fatan bakinsa bai motsa ba. Wasu suna samun kuskure idan ana sallah musamman take na boye ko kuma a wuraren da ake su subhanar rabbiyal azim subhanar rabbiyal a'la da sauran, sai ga mutum ya yi shiru hakan nan. To wannan shirun fa tunani ne, shi ba sallah, mutum ba sallah yake bai sani, tunani ne kawai a zuciya. Alamun cewa kana karatun sallah shine a ga bakinka yana motsi, don haka dole ya zama kana motsa bakinka shine kana yi ko ba a ji sauti ba, amma ya zama mutum kawai ya yi shiru ya rike bakinsa yana tsaye haka, wannan tunani ne ba sallah ba sunansa. To uwa uba a ce mutum sadda ya zo kabbaran haraman kawai sai a ga ko motsi da baki bai yi ba, kawai shiru haka ya yi a ransa, wannan ba kabbaran harama ba ne. Abu na ƙarshe da ya kamata mu kula da shi akan kabbaran harama shine an yastaqbil alqiblata indaha, shine mutun dole ya fiskanci alqibla sai da zai kabbaran harama, ba zai kana kallon arewa kuma kai kabbaran harama ka jiyo ka cigaba da sallah ba, alqibla za a kalla kafin a doka kabbaran harama din, don haka sharadi ne shi ma dole a kalli alqibla sadda za a kabbaran harama ga me iko. Sai in ya zo mutun yana kwance ne ba zai iya yin sallan da a tsaye ko a zauna ba, kuma a ce a matsar da shi sai ya kalli alqiblan a juya shi akwai nau'i na wahalarwa, to nan bayan da aka ya sai a yi sai ya sallan yadda ya samu, amma in ya zama ko da rashin lafiya ne zai iya juyar da shi ba zai takura ba za a matsa masa ba, to babu laifi, babu laifi ya zama a juyar da shi lokacin da zai yi kabbaran harama din a fuskantar da shi zuwa ga alqibla. Kuma jama'a wajibi ne a wajen fadan kabbaran haraman nan wato mutum ya hada lafazin, kun ga ya lafaza ne guda biyu, Allahu da Akbar, Allahu Akbar, to sharadi ne dole ya zama su zama a tare din ɗan biyu ne ba a raba su da juna, domin za a samu wani sai ya ce Allahu Akbar bayan an dau tazaran lokaci a su zama a tare Allahu Akbar, kana faɗan Allahu Akbar ya biyo baya, kar ka bada tazara Allahu Akbar, in tazaran ya yi wato bata zama kalman da ake bukata ba, amma ɗanka ɗan ne watakila haɗe ya yawo za ka yi kome ta wannan ba matsala, amma in ya zama ya yi rata ka faɗi Allahu ya can kuma ka ce Akbar ba kai kabbaran harama ba. Jama'a duk dai wannan akan abin da ya shafi kabbaran harama ne sai mu kula, domin shi ne ki din shiga sallah din ta yadda mafari ne, in mafari bai yi kyau ba ta ya za a yi cikin tsakiyan kenan ko karshen ya yi kyau, don haka dole mu kula da shi kansa shiga sallah din yana da muhimmanci. Mu je na uku, wal qiyamu laha, wato wajibi ne mutum ya yi tsayuwa domin kabbaran harama, wannan mun riga mun faɗe shi cewa dole a tsaye ake kabbaran harama ba za a yi shi wato a zauna ba, sai in mutum daman ba zai iya miƙewa din ba a zauna zai yi sallah. Me hujja to akan cewa dole a tsaya ayi kabbaran harama a tsaye, shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, ku tsare ku kiyaye salloli gaba ɗayan su a jumlace azhar al'asr maghriba isha'i da asuba, was salatil wusta sannan a sifa mafi abin nan mafi kebancewa ku kiyaye abin da ya shafi sallan tsakiya, wanda mafi yawan malamai sun tafi akan cewa hiya salatul asr, sallan al'asr ake nufi, don haka bayan Allah ya faɗi wannan sai ya ce wa qumu lillahi qanitin, ku tsayu a gaban Allah kuna masu nutsuwa, kuna masu tara hankali ba suruto ba kalle kalle ba waige waige, to kun ga faɗin wa qumu lillahi ku tsayu, wanda yana cewa kenan in da ai sallah asali shine tsayuwa, sai in ba da iya tsayuwa bane kafin a tafi zuwa ga wani abu daban, don haka kun ga cewa wa qumu lillah dole ya zama kabbaran haraman nan a tsaye za a yi shi kafin a ci gaba da sauran ayyukan sallah. Bayan wannan akwai hadisi daga Imran dan Husayn wanda Imam al-Bukhari ya rawaita, shi da kansa yake cewa kanat bi bawasir, yace na kasance ina da matsala na cutan basir, kun ga basir ba sabon ciwo bane tun azabun ma'aiki, gashi wani sahabi yana faɗa cewa ina da cutan basir, yana da lalurar ciwon basir, fasaltu annabiyyi sallallahu alaihi wasallama anis salati, don haka sai na je na tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama game da sallah, basir din na takura min ya zan yi idan nazo sallah, faqala sai annabi yace salli qa'iman, ina umurtanka kai sallah a tsaye, a tsaye ake yin sallah, fa in lam tastati fa qa'idan, idan ba za ka yi a tsaye ba saboda lalura to kai ka yi shi a zaune, amma sharadin sai in ba za ka yi a tsaye ba, fa in lam tastati, idan a zaunen ma ba za ka iya ba, fa ala janbin, to kai akan hakarkarin ka, ma'ana kai a kwance, don haka kun ga kenan sharadi sai in ba za a iya kaza ba sai a sako matakin kasa da shi, sai in ba za a iya wannan ba sai a je matakin kasa, don haka kenan asali a sallah shine a yi shi a tsaye, wato don haka kenan dole kabbaran haraman nan a tsaye za a yi, wannan shine hujjan da yasa malamin yace wal qiyamu laha dole a tsayu yayin kabbaran harama. To mu je na hudu, wal fatihatu, sannan karatun fatiha, karatun fatiha wajibi ne a sallah, kuma wajibi ne akan liman jagoran sallah, wajibi ne akan wanda yake sallah shi kadansa, shi ba liman ba shi ba mamu ba, wajibi ne akan shi mamu, don haka duk mai sallah dai wajibi ne karanta fatiha ba daukewa kowa ba, fi jami'i raka'ati salati kuma wajibi ne a kowace raka'an sallah sai kai fatiha kowace raka'a tana da fatihan ta yanzu kun ga sallan azhar ai za ka yi fatiha sai ka hada da sura a rakawai biyu na farko a kuma na biyu na karshe za ka yi zallan fatiha kun ga kowace sallah tana da fatihan ta kenan haka a sallan magriba za ka yi fatiha da sura a rakawai biyu na farko a bayyane sannan za ka yi zallan fatiha a rakan karshe naga kowace raka'a tana da karatun fatiha ta kowace raka'a dai sai an karanta fatiha a cikin ta a sawabun kanat as-salatu fardan aw naflan kuma wajibi ne karanta fatiha nan sallan nan nafarilla ne ko na nafila dan karkace tunda nafila ne ai bayan ai fatiha ba a ko nafila ne sai mutun yayi fatiha wannan dole ne a sallah don haka anan wajen abun da ya rage mu dan tattauna shine maganan karanta fatiha ga shi wanda yake mamu malamai sun yi sabani game da karatun fatiha idan mutun na bin liman sallah inda sabanin nasu ya faru akwai inda suka yi ittifaki inda suka yi ittifaki shine idan liman yana boye karatu kamar sallan azhar kun ga duka boyewa ake yi kamar al'asar duka boyewa ake yi kamar rakawai biyu na karshe na sallan isha da rakan karshe na sallan magriba to duk wannan bisa ittifaki su lalle shi ma mamu zai karanta fatiha tunda a lokacin baya jin karatun liman shi ma nasa zai yi don haka wannan ba matsala akan sa inda ake da iskalin inda rigiman ta taso aka samu sabani wannan yace kaza wannan ya saba masa idan ya zama liman yana bayyana karatu kamar rakawai biyun sallan magriba rakawai biyun sallan isha sallan asubahi a duka rakawoyinta to shin kana mamu ga liman ya zaka yi yayin da liman yake karanta fatiha gashi an ce farilla ce karatun fatiha to suka ce in dai kana bin liman man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a duk wanda yake bin liman to karatun liman shine nasa sannan suka ce ai Allah ya ce wa idza qira'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan har ana karatun qur'ani to ku saurara ku kasa kunne watakila da ku samu rahaman Allah in kai haka to da haka bisa wadannan hujjojin a takeice wato suna nuna cewa mutun shiru zai yi ba bukatan sai ka karanta fatiha da zaran liman ya gama in kace amin kai ka gama naka kawai yake cigaba da sauraron sa har a je ruku'u wasu kuma suka ce a'a dole sai mutun ya karanta fatiha koda kuwa liman yana bayyana karatu inda zai karanta fatiha shine bayan ya idar liman ya idar da nasa fatiha an yi walad dalin amin to sai mutun shi ma ya karanta amma fa a zuciya tare cewa shi liman nasa a bayyane kai kuma a zuciya zaka yi sannan kai maza ka dawo ka ci gaba da jin karatun liman suka ce hujja akan haka shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato la salata liman lam yaqra fiha bi ummil kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha a cikin sallar sa ba to da haka suka ce wannan umrun ne wanda yake gamamme ya dama komai ya shanye tunda annabi ya ce babu sallah ba sallah bane ga duk wanda bai karanta fatiha a watar kada da sallolin sa ba don haka dole ne mutun ya karanta sawabin shi liman ne ko shi mamu ne don haka wannan shine kuma ra'ayi wanda ya dan fi kwanciya mun a rai kuma gaskiya mafi yawan malamai ma a kansa suke saboda ya fi fita daga cikin rintsin sabani domin me su kansu wanda suke cewa ba dole ne ka karanta fatiha ba basu ce ka karanta kai laifi ba fa basu ce ka karanta kai laifi ba amma dai suna ce a bashi ba dole bane tunda in dai liman na karatu shiru ake so kai amma wanda suka ce dole ka karanta fatiha so sun dolanta ta yadda in fa baka yi ba kai asaran sallan ka to don Allah ya zaka yi gangancin asaran sallan ka ko ba komai dai in kayin su masu wancan ra'ayin baka yi musu laifi ba ba su ganin ba daidai kai ba amma rashin yin kuma lalle da ka shiga rantsin watakila a bi ka bashi ya kamata kai ba kai ba don haka mafi kyau dai shine mutun yayi din wannan shine ihtiyadi kuma khurujan min al-khilaf mutun ya fi daga cikin sabani kenan ya fi kamata yi Imam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il yayi littafin musamman al-qira'atu khalf al-imam asalin littafi yayi talifi ya kawo hadisai yayi bayanai littafi dindime mai akan wannan matsalan kawai karatu na fatiha a bayan liman yayi tattauna matsaloli da yawa a cikin sa don haka lalle duka bangaren akwai masu wannan fahimta amma dai wanda yafi karfi gaskiya shine karanta fatiha koda kana bin liman ne sannan kuma yanzu akwai hadisi na maiki sallallahu alaihi wasallama da yake cewa man salla salatan duk wanda yayi wata sallah ko wata iri ce farilla ce ko nafila lam yaqra fiha bi fatihatil kitab bai karanta fatiha a cikin ta ba wa fi riwayata a wata ruwaya lam yaqra fiha bi ummil qur'an bai karanta uwar alqur'ani ba wanda ita ce suratul fatiha din dai fa hiya khidajun to wannan sallan dai din wanda bai karanta fatiha a cikin ta ba ta zama shirme rusasshiya fa hiya khidajun fa hiya khidajun hadisi sai ya fada sau uku yace kuma ya kara bayani wani abin sha'a ce ghairu tamamin ba cikakkiya ba nan ka gane fasarar khidajun kar a je a mata wani fasara a kada hankali yace gairu tamamin shine ma'anan khidajun din don haka wato lalle wanda bai karanta fatiha a sallan sa yana da babban matsala wajibi ne karanta fatiha a dukkan rak'o'in sallah sawabul liman ne kai ko kai kadai kake sallah ko ma mu ne a magana mafi inganci to mu tafi na gaba yace wal qiyamul laha ita ma fatihan dole a karanta ta a tsaye ga wanda yake iya tsayuwa don haka in dai a tsaye zaka yi sallan wajibi ne a tsaye zaka yi fatiha ba da ka zauna ka ce kai fatiha an ka gama kuma ka taso kai ba Allahumma sai in mutun ya zama sallan nafila yake yi kana sallan nafila to shi wannan kana da zabi kai sallan a tsaye ko kai a zaune kai ne shugaban kanka a lokacin amma dai ka sani in dai kai a zaune kana da rabin ladan wanda ya tsaye ne amma nafila ce zaka yi a zaune abunka daga farkon ta har karshe ko raka'a nawa zaka yi kai ce a zaune abunka ba laifi amma dai rabin ladan wanda ya tsaye kake da shi haka yamma sallan farillan ne ya zama bayan kai kabbaran harama sai zama lalura ya fado maka ba da ka iya ba dole ka zauna to wannan ba za a ce ai dole sai an rubuke ka an tare ka an miƙar da kai kai fatiha kafin a zaunar da kai ba lalura ne ya fado suqu ad-dhuhuratu tubihu al-mahdhurat illa lura yazo yana kauda duk wani abu gefe don haka a lokacin ba laifi dan an yi a zaune amma in dai zaka yi tsayuwa wajibi ne ka karanta fatiha a tsaye shine ma'anan wal qiyamu laha mu je na shida war ruku'u sannan kuma na cikin farillan sallah shine ruku'u war raf'u minhu na bakwai kenan da kuma dagowa daga ruku'u din to ruku'u din nan dole mu yi bayani kashi biyu bayanin farko ya shafi wanda yake sallah a tsaye ya ruku'un wanda yake tsaye da ta zama bayani na biyu ya shafi wanda zai yi sallah a zaune shi ya ruku'unsa da ta kasance game da wanda zai yi sallansa a tsaye idan aka ce ruku'u a haƙinsa shine inhina'us sulbi hatta yastawiya ar-ra'su bil ajuzi shine mutun ya sunkuyar da gadan bayansa kuma ya miƙar da shi ta yadda kansa zai zama daidai da ƙashin bayansa ma'ana kamar yadda kun ga ina zaune din nan ai kai na bai sunkuya ba kuma bai baya ba yana saitin gadan bayan to haka idan kai ruku'u ka kama gwiwa wajibi ne sai ya zama wato gadan bayanka da kanka haka ya zama suna saiti ta yadda kan yana kallon ƙasa ga kuma gadan bayan to wannan shine hukuncin wanda zai sallah a tsaye dole ya zama irin wannan tsarin zai yi ruku'u sannan kuma sai ya sa hannayensa guda biyu ya dafa gwiwoyinsa guda biyu hannun dama ya dafa gwiwan dama hannun hagu ya dafa gwiwan hagu a lokaci guda an fahimta kan gwiwan ake dafawa kuma ya kasance wato an ainihin baza hannun yayin dafa gwiwan kar ka yi a dunkula hakan nan ka dan baza yatsun sai ka dafa gwiwan ka da shi sannan sai ka buda abin da ya shafi damatsinka kar ya zama ka takure ka kawo shi jikin hakarkarinka ka dan buda amma fa ina maimaitawa ya zama in kai kadai kake sallah ko kai liman ne amma sanda kake cikin sahu da sauran mamu kar ka yi buda wanda yawa ce da zaka iya takura na kusa da kai ai daidai da ba za ka shiga hakkin wani ba to wannan shine kaidan yin ruku'u ga wanda yake tsaye kuma kari akan wannan asali a musulunci da farko idan mutun yayi ruku'u hannayensa guda biyu haka zai hada su ya manna sannan sai ya sa tsakanin gwiwoyin guda biyu ba dafawa ake yi ba daga baya ne canjin shari'a yazo aka ce to a rika dafawa don haka kenan idan mutun yanzu ya haka ya saba ka sa ka hada hannunka guda biyu ka sa tsakanin gwiwa wannan ba ruku'u kai ba dafawa shine abin da yake wato aiki da shi a yanzu wa ammal qa'idu amma shi wanda yake zaune sallan sa a zaune zai yi to shi yadda yake ruku'un sa yahsulu bi ta'ta'atir ra's ma'an ina az-zahari shine ruku'un sa zai kasance ta hanyar sunkuyar da kai haka tare da wato karkacewan baya shi ma ya dan bi shi kar ya zama kawai iyakan ne dai sunkuya ya zama bayan shi ma ya dan tafi kadan an fahimta to wannan shine yadda mutum idan yana zaune zai yi ruku'u sadda ruku'un yazo da haka kenan kun ga akwai matsakanin wanda yake tsaye da kuma wanda yake zaune mai dalili akan cewa ruku'u farilla ne a sallah shine fadan Allah subhanahu wataala ya ayyuhallazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum malil shahid irka'u ya ku wadanda suka imani ku yi ruku'u wa Allah to dan haka kun ga umurni ne wal amru yaqtadil wujub shi ko umurni yana hukunta dole wajibi ne dan haka indai sallah ake dole ayi ruku'u rashin yin ruku'u ya rusa wannan raka'a inda gangan ne kuma ya rusa duka sallah hakanan hujja game da hadisai akan maganar ruku'u wajibi ne idan muka duba hadisin nan na musiu salatihi wanda yazo a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan idan da sallah a masallaci yazo yana yin sallah irin sakon bacin nan sai ya zama ya bata sallan sa to sai ya zama duk malaman hadisi suna bashi adresi da cewa hadithu musii salatihi hadisin wanda ya bata sallan sa don haka dil tafai idan ka bi don haka tarar da wannan adreshin suke bashi to don haka kusan duk malaman nan wato ashabus sihahi ashabu kutubi sita sun kawo wannan hadisin a cikin sa lafazin yana nuna cewa sumarka hatta tatma'inna raki'an bayan annabi ya bayyana masa kabbara har ma kaza kaza yace sannan sai kai ruku'u har sai ka nutsu a cikin ruku'un sumarfa bayan kai ruku'un ka nutsu ka fada abin da ake fada sai kuma ka dago hatta ta'tadila qa'iman har sai ka daidaita a tsaye wannan hadisin kamar na fada duka waɗannan ashabu as-sunan ko ashabu as-siha sun rawaice shi saboda haka yin ruku'u wajibi ne da kuma dagowa daga ruku'u din kun ga yanzu mun hada nawa biyu a daya kenan mun yi na shida mun yi na bakwai to sai mu je na gaba shine was-sujudu 'alal jabhati shi ma mu hada da na tara war raf'u minhu sujada akan goshi da kuma dagowa daga sujada din me hujja akan cewa dole ne mutum yayi sujada sadda yake sallah kuma sujadan su zama guda biyu a kowace raka'a kowace raka'a sujada biyu za a yi mata ayi na farko a dawo a raba tsakanin su da zama a sake komawa ayi dayar shine fadin Allah subhanahu wataala ya ayyuhalladhina amanu ruku'u a gaba ai sai yace wasjudu don haka hujjan mu akan cewa ayi ruku'u to a cikin ayan kana matsawa gaba sai ka samu hujjan sujada wasjudu shine ku yi sujada sannan haka hadisin da shi wanda ya bata sallan sa al-musii'u salatihi ko musii'u salatihi da annabi ya cigaba da masa bayani sai ya ce sum masjud idan ka dago daga ruku'u sannan sai ka tafi zuwa ga sujada ka dona goshinka a kasa hatta tatma'inna sajidan har sai ka daidaita ka nutsu a sujada thumma rufa hatta tatma'inna jalisan sannan sai ka dago har sai ka daidaita a zaune to wannan hadisin kun ga shi mai nuna cewa lalle akwai sujada a sallah kuma dole ne wajibi ne sannan kuma hadisi har yanzu wani hadisi ke bantacce da annabi yake cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an umurce ni in yi sujjada akan gabobi guda bakwai sai fara lissafawa aljabha wato dole ya zama asjudan ka goshi ya taba kasa wa ashara bi yadi ala anfihi amma lokacin da ya maganan goshi sai da kuma ya taba hancinsa ma'ana kenan sai a gane idan yace goshi yana nufin wato hadda hanci tunda makwabta ne makwabtan juna ne don haka goshi da kuma abun da ya shafi hanci abu daya ne su a daya suke sannan yace war rukbatai sannan kuma abun da ya shafi gwiwoyi guda biyu dole gwiwanka guda biyu dama da hagu su taba kasa an samu nawa kenan uku ko a war rijlain sannan kuma kafafuwanka guda biyu ya kasance su ma sun taba wato kasa okay nayi mantuwa ne ko in ce nayi tsallake ya kawo waliya dai ne wato hannaye kenan dole hannayenka guda biyu tafuka hannaye zama su ma sun taba kasa kun ga an samu nawa biyar kenan mun kawo goshi da hanci muka ce duka ɗaya suke sannan goyoyi guda biyu yawa ɗaya biyu kun ga sun zama uku kenan to hannu guda biyu kun ga sun zama biyar kenan sai na ƙarshe kuma wa atrafil qadamai da kuma ƙarshen abun da ya shafi yatsun kafa yatsun kafan ka ya zama ka kafa su a ƙasa lokacin da kake sujada sun taba ƙasa yatsun kafa din kaga su ma ai kafafun guda biyu ne dama da hagu kaga sun cika bakwai din kenan shine ma'anar an umurce ne yin sujada akan gabobi guda bakwai kun ga wannan hadisin tafi da gidanka ne na farko yana nuna mana cewa yin sujada a sallah din dole ne tunda annabi ya ce an umurce shi waye umurce shi Allah subhanahu wataala umurnin Allah kuma dole ne abi sannan kuma sai annabi ya ga mana sai ga yanda ake ma sujada din cewa akan gabobi ne guda bakwai goshi da hanci daya tafukan hannaye guda biyu uku gwiwoyi guda biyu biyar sannan kuma ƙarshen sawu wato tsinin yatsu kenan dama da hagu kun ga sun zama guda bakwai din wa yusarru fi sihhati sujudi an yakuna ala yabisin tastaqirru jabhatuhu alayhi wato wajibi ne idan mutum da ya sujada ya zama yayi shi akan abun da yake bushashe tsan daurin abu kar ka je kai sujada akan abun da in kai sujadan goshinka zai lume a ciki kamar ruwa an fahimta mutum ba zai yi sallah a cikin ruwa ba ya zama kuma yana nitsa goshinsa kun ga lokacin ta yazo goshin zai zama ya taba inda ake so ya taba don haka ba zai yi ba kamar kuma abun da ya shafi wato auduga mutum ba zai yi sujada akan auduga ba saboda laushinsa in kai sai ya zama duk kewaye fuskan ka ma da zai shiga cikin audugan da nitsewa zakai ko abun da ya shafi wato wani abu dai mai laushi kaman katifa mai laushi ko burodi da kai ma yake na ce buredi ko an taba wani malami tambaya ne na gatsale wa cewa malam ya halatta mutun yayi sallah akan buredi yace eh din yayi alwala da ruwan shayi kun ga buredi ai da shayi suke tafiya to dan haka kenan bada mutun bada ya shiga akan katifan da yasa in yayi za ta nitse ba sai in ya zo babu yanda zai yi ba wani wurin sai nan a bisa lalura ya halatta haka shi ma ruwan ya zama babu wani gune da zai samu tsandauri yayi yanda zai kafa goshin sa a ƙasa sai wannan subhanallah muka ce sai in ya kasance babu inda zai yi ne akan tsandaurin dole sai wannan wurin da ba a so din to wannan a bisa lalura zai yi ba za a ce to ba zai yi sallah ba sai ya samu inda yake tsandauri din don haka wannan shine ka'idan sujada mun faɗi irin gabobin da ake so a taba sadda sujada ake yin sujada mu je na nawa kenan na goma na goma nan shine al-i'tidalu wato daidaituwa daidaituwa idan aka ce al-i'tidal shine ya kasance mutun ya daidaita a sallansa ta yadda kowace gaba za ta koma zuwa ga wato gurbinta shine ake cewa daidaituwa ma'ana idan mutun yayi kabbaran harama Allahu akbar sai ya rike hannunsa sai ya zama sai komai ya koma wato gabansa ta nutsu ma'ana ba inda kuma yake wani aiki wajen ya zauna shiruto shine ake cewa daidaituwa sadda mutun yayi kabbara ya tafi zuwa ga ruku'u to ana so ya zama duk aikin ya kare to yanzu ya iso inda ake so ya tso komai ya tsaya daidai to sai kuma ya faɗa abin da za a faɗa haka dai don haka shi maganan daidaituwa al-i'tidal shi ya shafe dukkan sallan ne kowace gaba tana buƙatan wannan bayan kai kabbaran harama bayan ka tafi ruku'u dagowanka tafiyan ka sujada dagowanka komawanka dagowanka zuwa ga wata raka'a ta biyu ma duka ana so ka rika amfani da wannan i'tidalin haka daidaituwa a sallah wajibi ne farilla ne idan mutun yayi sallah ba tare da ya nutsu ba wato bayi barin gabobinsa su koma yadda suke kawai sai ya tafi zuwa ga na gaba to sallansa akwai damuwa ba ta karbuwa musamman iyayenmu da tijai na da galibi idan aka zo aikai kabbaran harama aka shiga sallah aka yi ruku'u aka dago da yawan su ba su miƙewa ba dagowa daga ruku'un nan daga ruku'un sai gaba da miƙewa kawai sai ga haran tafi zuwa ga sujada haka kenan gaban bai koma inda yake ba a samu daidaito ba don haka dole ne mutum ya tsaya sannan ya faɗa abin da yake faɗa sannan ya tafi zuwa ga gaba na gaba to wannan daidaituwan wajibi ne a wattumanina shine na gaba ko na 11 shine nutsuwa tumanina nutsuwa menene ma'anar nutsuwa huwa istiqrar wa taskinul a'dha zamanan yahsul bihi dhikrul waridu fil mawdi shine mutun ya tabbata gabobinsa su yi shiru ya zama ba wani sauran motsi lokacin da har zai samu dama har ya karanta abinda ake karanta a wannan gaban in bayan kabbaran harama ne kowane gaba yayi shiru to a lokacin sai ya fara karanta abin da ake so na Fatiha haka in ruku'u yayi bayan kowace gaba yanzu ta gama aikin ta zo an daidaita to sai kuma a karanta abin da ake karanta wannan tazaran da mutum zai karanta abin da zai karanta din a gurbin da ake so ayi wannan karatun shine ake ce masa at-tumanina din ma'ana nutsuwa me hujja akan abin da ya shafi shi daidaito da shi nutsuwa a sallah din shine wannan hadisin da ne wanda shi yake bata sallansa sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bayani ya ce masa idan ka zo zaka yi sallah sai ka kalli alqibla sai ka yi kabbara harama sai ka daidaita kana tsaye sai karanta fatiha ya ce sannan ka yi ruku'u har sai ka nutsu a cikin ruku'un naka sannan ka dago daga ruku'un har sai ka nutsu a tsaye sannan ka tafi zuwa ga sujjada har sai ka nutsu a sujjada sannan ka dago daga sujjadan har sai ka nutsu a zaune sannan ka aikata duk haka din a duk sallanka ma'ana kowane gaba ya zama sai ka nutsu sannan sai kai abin da za a yi kafin ka tafi zuwa ga na gabansa to kun ga kenan a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da lafazin hatta tatma'inna har sai ka nutsu to kasancewan hadisin ya samu ruwayoyi da yawa wasu malaman zaka sun ce a lafazin su hatta ta'tadila kun ga maganar i'tidal din yazo a wata ruwaya sai ga hatta tastawiya shi ma dai ma'anar i'tidal din kenan a wata ruwaya hatta tatma'inna don haka duka ruwayoyin sun zo gaba daya Bukhari ya kawo Muslim ya kawo Abu Dawud ya kawo Nasa'i ya kawo Tirmidhi ya kawo Abu Dawud shi ma ya kawo Musnad na Imam Ahmad shi ma ya kawo don haka mafi yawan malamai hadisai sun kawo wannan hadisin kuma da lafuza mabambanta da dai kusan duka suna zuwa su hadu akan abu daya mu tafi da sauri wa tartibu bainal fara'id wajibi ne jera ta tsakanin wato farillai ta yadda fala yajuzu taqdimu mutaakhirin fiha wala ta'khiru mutaqaddimin ba zai yi ba baya halatta mutun ya gabatar da wanda shine na baya ko kuma mutun ya ainihin jinkirtar da wanda shine a gaba don haka yadda abun yake haka daga tafi da shi kabbaran harama karatun fatiha ruku'u dagowa haka kar mutun kamar da fada da zo a farkon karatun da daga kabbaran harama kuma sai ai ruku'u ba karatun fatiha ka kai sallake sai zama karatun fatiha ga sai ka dago daga ruku'u zakai ka jirkita wuraren don haka wannan jiran tawun wajibi ne me dalili akan haka shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sallu kama ra'aytumuni usallitu haka ko aka rawaito annabi ke salla daga wannan gaban sai wancan haka ake bin su a jere da kuma hadisin nan da bai zama ga makaranta na wanda ya bata sallan sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake masa idan ka zo salla ka nusu ka fadi kaza sai kaza sai kaza sai kaza don haka dole a tafi a bisa ga wannan ka'ida kar ayi tsallake na 13 na kusa da karshe kenan wassalamu dole ne mutun yayi sallama na fita daga salla idan mutun yazo fita daga sallah sallama ne yake nuna cewa an idar da sallan an gama shi don haka yin sallama a sallah wajibi ne to menene ma'anan sallama din shine fadin lafazin assalamu alaikum ko haka kai ya wadatar abinda yake na wajibi a sallah shine sallama ɗaya wannan shi dole ne assalamu alaikum a bangaren dama in kai wannan ka fita daga sallah amma a sunnanci abinda ya tabbata shine sallama biyu ake yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum duk wato ruwayoyin sun zo da haka mabambanta don haka dai abinda ya kamata kenan amma zaman malikiya su sun ce sallama uku ma ake yi idan kai a bangaren damanka kaman kai ma wanda suke dama kenan sai ka zo bangaren wanda suke gabanka kai maliman kenan in kai a sahun gaba kake in kuma ba a sahun gaba bane kai ma ɗan sahun gaban da suke gabanka sannan kuma kai a bangaren hagu su malikiya sun ce sallaman ma har guda uku ne wallahu a'lamu amma dai abin da yafi karfin hujja da gaskiya shine sallama guda biyu amma sallama ɗayan ma fa tayi ina maimaitawa tayi fa kai dai wanda yayi biyun yafi samun lada ne kuma ana fita da ana fita daga sallah da sallama ɗayan yanzu misali ku kaddara mutum yana sallah sai wani abu na uzuri ya matse shi kamar misali yana jin ko ba haya ko dai wani abu yana so ya fito ya tare yana Allah Allah dai kada sallan ya lalace to ba laifi yana sallama guda ɗaya zai iya sakan abun sa inda ba zai cutar da mutane ba an gane ko domin ya fita daga ka'idar sallah in dai kai sallama ɗaya to ka gama da sallah ka sallami sallah din shi sallama na biyu din sunna ne ƙarin lada ne a fahimci wannan don haka shi kansa sallama din farilla ne kawai mutum ya gama tahiyya kawai sai ya tashi ya tafi yansa ko ya fara wasu azkar ba sai ya yi sallama wannan sallaman wajibi ne saboda me dazu mu karanta hadisi da ku cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce biftahu salati tuhur wa tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim cewa mabudin sallah sarki abunda yake haramta da kabbaran harama abunda yake halatta maka abunda da ya haramta gare ka shine yin sallama don haka yin sallama wajibi ne farilla ne a sallah sai na karshe wa julusuhu alladhi yuqarinuhu da kuma zaman da yake tare da shi wannan wato yin sallama din sallaman nan a zauna ake yin sa kar mutun yayi dan da sallah ya gama tahiyyansa ya gama salatin sa kuma sai ya miƙe ya yi sallama a wannan sallah ba ta yi ba don haka a zauna za a yi sallaman tunda dai a zauna a wato a zauna aka yi tahiyya haka kun ga nan an samu daidaito tsakanin wanda zai yi sallah sai da wanda zai yi sallah a zaune shi ma dai ya tsaye dole a wannan wajen zama ake yi balantana kuma wanda man shi a zaune yake yi inda kawai da a samu dan sabani shine wanda yake kwance ba zai iya tashi yayi sallan a zaune ba balantana kuma a ce a tsaye to a lokacin shi a kwancensa zai yi sallama idan zai iya juya kansa sai ya juya bangaren dama yayi assalamu alaikum warahmatullahi sake juyawa yayi assalamu alaikum warahmatullah ina fata an gane babu mata tsakanin na zaune da wanda yake yana tsaye domin duka wannan wurin da na tsayen da na zaunan kowanne dole a zaune zai yi ya karanta fatiha sannan kuma sai ya ainihin yi sallama to jama'a a takaice wannan dai shine karatun namu zamu iya cewa alhamdulillah mun kammala da sufarillan sallah mun ji hujjojinsu da kuma dan karakaran bayani muna fata Allah ya sa mu dace ya daura mu akan abin da yake daidai ya karbi ibadunmu gazawa mu ko kuskuren mu Allah ta'ala ya yafe mana ya bamu ikon fahimtar addinin mu da gyara ibadan mu yadda ya dace وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك امين يا رب العالمين.